wasanni a takaice.
Hayaniyar wasu 'yan Najeriya kenan da suka yi dafifi a filin jirgin sama Nnamdi Azikiwe da ke Abuja domin su tarbi 'yan Super Eagles, wato 'yan wasan ƙwallon ƙafar da suka yi fice suka zama zakara a Afirka baki ɗaya. 'Yan wasan Super Eagles sun doke takwarorinsu na ƙasar Burkina Faso da ci ɗaya mai ban haushi, sannan suka taho gida da wannan kofi da Najeriya ta yi shekaru 19 tana beginta. Kafin saukar Super Eagles ɗin, an yi raɗe-raɗin cewa mai horar da 'yan wasan Super Eagles na Najeriya, Stephen Keshi, ya ce zai murabus a yau ɗin nan. Super Eagles ɗin dai sun sauka daga ƙasar Afirka ta Kudu tare da ministan kula da harkokin wasanni, Bolaji Abdullahi. Sai na tambaye shi ko gaskiya ne labarin cewa Stephen Keshi ya yi murabus.
No, there is nothing like that. I think this was, the whole thing was blown out of proportion. I arrived with Coach Keshi now, so I'm still the coach of the Super Eagles. There wasn't any time that he was sacked or planned to be sacked.
Bolaji Abdullahi ya ce, ina ganin an zubuguta maganar ne. Yanzu haka mun sauko a jirgi tare da Stephen Keshi, kuma har yanzu shi ne mai horar da 'yan wasan Super Eagles. Malam Mansur yana aiki ne a ma'aikatar ƙwallon ƙafa ta Najeriya. Ga abin da yake cewa a game da nasarar da 'yan wasan Super Eagles suka yi.
Mun farin ciki da Allah ya nuna mana wannan ƙwallo, kuma muka yi nasara wannan kofi. Allah ba mu nasara, mun conquered ne the whole Africa. Allah ƙara ba mu sa'a.
Na gana da waɗansu mazauna birnin tarayya akan yadda suka ga nasarar da Super Eagles suka samu, da kuma yadda wasan ƙwallon ƙafa ke kawo haɗin kai a ƙasar Najeriya baki ɗaya.
Lillahi wa rasulihi, abin da ya faru duk wani cikakken ɗan Najeriya mai kishin Najeriya, ko da yana kallon ball ko baya kallon ball, ya kamata ya murna. Because ba abin da za mu ce da players in Najeriya sai mu gode musu, because sun mai da mu, we are proud. The giant of Africa da ake kiran mu, yanzu mun dawo mun amsa su.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.